'Yan sanda a jihar Niger Najeriya sun ce sun kama jami'an 'yan banga guda biyu da ake zargin suna da hannu wajen haddasa rikicin da ya yi sanadiyar hallaka mutane tare da asarar dukiya a garin Kwantagora. Da yammacin Alhamis ɗin da ta gabata ne dai waɗansu matasa a Kwantagorar suka fusata suka ƙona ofishin 'yan bangar saboda kisan gillar da suka ci 'yan bangan sun yi ma wani matashi, al'amarin da ya janyo zaman ɗarɗar a garin. Kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce suna ci gaba da bincike kuma za su tabbatar da an hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan tashin hankali.
Wa'annan wa'anda ke da hannu ga shi kama yaran da suka bashi kashi ha yaran ya rasu duk mun ba da izina kama su don za mu bincika abin sosai kuma mu hukunta su don ba wanda doka ba izini haka.
Yanzu to kawo yanzu an kama sun koko
da sun da muka yi waya dai da shi DPM wajen ya ce mutum biyu na hannun shi cikin wanda suka aikata wannan abu mutum biyu na hannun shi sannan ana kan bidan wanda kuma ke da hannu ga abin su ma.
A lokacin da na kira shugaban kungiyar 'yan banga na jihar Niger AIG Ibrahim Maci mai ritaya domin jin matsayinsu akan wannan lamari sai ya ce bai samu cikakken bayani ba tukun. Saboda haka idan ya samu cikakken bayanin zai kira ni kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani. A halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta nuna rashin jin daɗin ta akan wannan al'amari a saboda haka ma take kiran jama'a da akai zuciya nesa. Kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Vatsa ya ce suna nan suna shirin shirya taron bita ga 'yan bangar jihar domin ƙara sanin makamar aikin su.
Yanzu ina ga maka His Excellency yana nan yana kokari yanda ma za a yi organizing workshop ma 'yan banga domin su san gashi wannan ya kamata ga abin da ya kamata su yi ga abin da ya kamata su yi in ana masu workshop lokaci ka gane ana fadakar da su in ka yi haka sai ka yi haka in ka kama mutum ka mika ma 'yan sanda ko sojoji in suna kusa sai kuma ka ci gaba da naka aikin.
Ko da yake dai bayanai daga Kwantagoran sun ce mutane hudu ne aka kashe a sakamakon wannan rikici amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce mutane biyu ne suka mutu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.